أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة قوم شابك ودوت الرجب شكرا تدبول دليل هذا أربعة إن أكو هجرية وندي داتي داش sha 8 da watan 2 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 32 ina ku 32 ko da uku ne 32 ko da uku. Zan mu tashi cikin kafin mu fara akwai muqaddima da muke yi, abin da ya shafi muqaddima ta wannan littafi mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari, wanda abin da ya shafi kan littafin shi wanda zai ba mu haske akan shi ainihin haƙiƙanin littafin nashi. Yau abin da zan mu gani shine abin da ya shahara yan uwa, akwai abin da malaman balaga suke cewa husnul khitam wa bara'atul ittila, husnul khitam wa bara'atul ittila. Sanannan babi ne a cikin baban balaga. Qur'ani ya siffanta da wannan abu, husnul khitam, kyakkyawar cikawa kuma da kyakkyawar mabuda. Abinda za a fara da shi a iya kokari wajen tsara shi ya zo da kyau, mabudin magana ta zama mai magana ce jazzaba, mai jan hankali, mai kama kwakwalwa tana cike da zauk na balaga. Ya kasance da farko a yi wannan, kuma in za a rihi zanci a yi shi wannan. Qur'ani shi siffanta da wannan abu. Allah maɗaukin sarki duk a surar da zai buɗa yana buɗa ta da bara'atul ittila, bara'a bil ayn ba bil hamza ba, kyakkyawar buɗawa, buɗawa mai ƙayatarwa. Duka a surorin Qur'ani zaka ga akwai wannan. To kuma husnul khitam, kyakkyawan cikawa, cikawa kuma Allah maɗaukin sarki ba haka ba kawai. Ko mutum ne yana cikin maka zance kawai ka ji ya yanke zancen bai kai gaba ba kawai, tahiye shi dan kaga ya barka da wani wannan. To dukkan surorin Qur'ani wanda ya fahimci tafsirin Qur'ani, kuma yadda dai malamai suka nuna a cikin tafsir din su, zaka gani dukkan wata sura ta zo ƙarshe akwai ishara da Allah yake yi da nunin cewa wannan bayani da nake muku ya zo ƙarshe, wannan sura ta zo ƙarshe. Ba wai kyara ba za a faɗi irin dolanci ne a buɗe baki a ce to wannan sura ta ƙare zan mu shiga cikin wata. Allah bai yin haka nan. Ko da cikin hirar mutane ne wannan, a cikin sahafa min al-aqwal, dolanci a cikin zance ka kawo wata magana wadda zai ta nuna cikin shauki, cikin hikima zai ta nuna cewa lalle wannan magana zan mu rihe ta mu shiga wata cikin usulubi mai kyau. To Qur'ani shi ya siffanta da wannan. In mun gane wannan, malaman tafsiri duka suna bayani akan wannan. To wannan bara'atu husnul khitam kin al-Imam al-Bukhari ya dauke shi, yayi koyi da al-Qur'ani a wajen wannan. Yana kokarin dukkan babu in ya buda, baban da zai buda ya kawo hadisai wanda suke da dukkan hadisan suna alaka da wannan baban. Yana kokarin ya biya maka bukata ta hadisance da fiqihance, kuma ya kawo maka kyakkyawar cikawa a ƙarshen kowane hadisi. A cikin karan kan shi hadisin akwai nunin da zai maka cewa wannan hadisin daga shi mun ƙare baban nan wani zan mu shiga. A karan kan shi lafazin hadisin ba wai magana shi al-Imam al-Bukhari ba. To wannan shine zan mu yi bayani akan wannan siffantuwar da al-Imam al-Bukhari yayi da wannan abubuwa masu kima wanda Qur'ani kaɗai siffati da wannan. Yan uwa, in ba mutum ya san meye balaga ba, meye harshen Larabci, bai sanin kima Qur'ani. In dai mutum ba ya yi zirhi ba, ya karanci littattafan lugha, ya san meye ta'amulat da tasarrufat na malaman lugha da balaga, bai gane kima Qur'ani. Shi yasa Allah yake musu wangakin cewa su kawo da kwatankwacin shi. Ku duba ku ga wasu Imrul Qais da su Zuhair, so da sauransu duka mawaƙan nan na Larabawa, dukkansu su an tara wanda suke baje kolin kasuwa suke na waƙoƙi. A shekara kowa zo baiti 1000 ɗari zai taho irtijalan a tsaye kawai kera shi ba tare da ya karanta wajen wani, ba tare da ya ji kuma kai kaɗan ka samu kuskure a ciki, ko kuma wani ɗan uwan shi ya tashi ya harda ce na ɗan uwan nan nashi. Amma duk da wannan kuma menene yasa annabi Allah da ya musu cewa su kawo kwatankwacin Qur'ani suka kasa dan sun san asrar kin na lugar Larabci sun san cewa yafi karhin su ba zai sama fara ba wanda ya san abu shi yake sanin kimar abu wanda su to sun san kima da asrar kin lugar Larabci to Qur'ani shi kadai yake da wannan wanda suke tarkizi akan wannan duk wanda yake kana tafsirin Zamakhshari zai fahimci wannan to al-Imam al-Bukhari yayi koyi da Qur'ani ta irin wannan huskoki shi yasa litafin yake da kima yake cewa min dikkatul Imam al-Bukhari fi tartib annahu itana bi tartib bayna al-ahadith na daga cikin kyakkyawan dikka ta al-Imam al-Bukhari wajen jerantawa ya kula hatta da jeranta hadisan da zai kawo in ya bude kitabul dahara masalan ga hadisan da yake son kawowa babun fi kaza to hadisan da zai kawo guda 5 guda 3 ko guda 4 ya san kyakkyawan tsari da jirawa da zai musu nan mantikiyan da hankalci kuma da balagance wanda duk wanda karanta ya san da hikima akwai cikin wannan abu ba haka ba kawai a buda a zubo a ba haka nan wa min zalika ma zakara ul hafiz ibn hajar annahu fil galib abinda ibn hajar ya ambata cewa cikin galibi zaka gani bukhari yana nuni a cikin litafin shi al jami'us sahih akan cewa wannan babu ko wannan kitab ya kare zan mu shiga zuwa cikin wani sabon kitabu amma a cikin lafazin hadisan da zai kawo cikin kitabu din zai zabi hadisin da a ƙarshe cikin shi akwai lafazi da wata siga da zai ta nuna maka cewa wannan abun fa ya zo ƙarshe zai nuna maka ba ƙarar da bakin shi ba wasarada kaseeran min haz min kutub al-jami kuma da dama wannan bahasi ne mai zaman kanshi wanda ya kawo wannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya da Bukhari a kowane ƙarshen babi zai kawo maka hadisi wanda a cikin shi akwai munasabar da zaka gane cewa wannan kitab din ya ƙare wani sabon kitab ne zai shiga wanda kuma yana daga cikin husnul khitam wa bara'atul ittila wanda Qur'ani shi ya siffanta da wannan abu malaman balaga sun san shi ga hadisi sun san shi babu ne mai zaman kanshi shi yasa zaku rika ji masu rubutu cikin balaga ko cikin sharhi su ga wa qala fulanun fi matla'i qasidatihi me matla'akin nan shine harkwanta to wannan harkon fara shi a fara da lafazi mai jayo hankali lafazi mai cike da balaga wannan yana daga cikin balaga a cikin larabci to Qur'ani shi siffanta da wannan abun kuma Bukhari ya kokoye shi haka nan kuma wajen cikewa nan dai a takeice zan mu kawo munasabobi wanda zan mu nuni akan su a cikin nan qaulihi fi akhir kitabu bada'il wahyi abinda zai mu nuni haka a cikin ƙarshen kitabu bada'il wahyi sai ya ce fa kana zalika akhir sha'an hiraqal kuma mu man zuwa akhirul kitab kenan wannan nuni ne zuwa ga cewa husnul khitam kyakkyawan cikawa wa fi akhir kitabul iman a cikin ƙarshen kitabul iman sai ya ce summa staghfara wa nazal kenan komi a cike shi da istighfari kasancewa alama ce ta cewa wannan baban mun kare shi zan mu shiga cikin wani kitabu daban a cikin kitabul ilm a ƙarshen hadisi na ƙarshe ta waliyaqda'ahuma hatta yakuna tahatal ka'bayn waliyaqda'ahuma shine gurin nunin cewa wannan kitabu kin mun kare shi wani sabo zan mu shiga kitabul wudu cikin akhir kitabul wudu yace waja'alhunna akhir ma tatakallamu bihi akhir ma tatakallamu bihi a ƙarshen kitabin nuni ne ga cewa mu ma mun zo akhirul kitab fa fi akhir kitabul gusl a cikin ƙarshen kitabul gusl wanka sai yace wazalikal akhir wa innama bayyanahu li ikhtilafihim wazalikal akhir kenan akhirul kitab tayyim kitabul gusl wa fi akhir kitabut tayyim yace alayka bisaidi fa innahu yakfik ya kafika shine alama cewa zan mu bar shi mu shiga cikin wani babu ma'ana abin nan da na kawo muku kuma ya wadata a cikin baban taimama zan mu shiga wani babu daban ba da bakin shi ba zai faɗa amma istinbadi da hikima zai kawo hadisin da yake munasaba ya biya maka buƙatar ka kuma ya maka nuni da cewa zan mu bar wannan kitabin mu shiga wani daban wa fi akhir kitabus salati istizanul mar'a zawjuha fil khuruj استئذان المرأة زوجها في الخروج كأن زأه تأبر كتاب أشغواني وفي آخر كتاب الجمعة ثم تكون القائلة شين برسلان كأن ممازم مبرون كتاب برسلان زواج وان كتاب تو دكان سرغنين كتاب بخاري قومية تردبوكي كتاب قومية تردبوكي دكان سياكي أيوان أبو بو وفي آخر كتاب الإيدين سيتي لم يصلي قبلها ولا بعدها كان نوني نيغا تيوا شي ما سي برشي جي وني باب يدبا وفي آخر الاستقصاء استكن صلى روكو روا كتاب نا روكو روا تي بي اي ارض تموت شي ما نوني نيغا تيوا حسن الختام وفي آخر تكسير الصلاة يتي وإن كنت نائما وإن كنت نائما اضطجع نوني نيغا تيوا حتازا ايغا كتاب وفي آخر كتاب التهجد والتطوع يتي وبعد الأسر حتى تغرب حتى تغرب غروب الشمس شين كما علامة كتارغ وانا وفي آخر كتاب الصحو سي بخاري يتي فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف انصرف وفي آخر كتاب الجنائز تبت يدا أبي لهب وتب يتي وهو من التباب ومعناه الهلاك دكان سكا رجنس غباكي ريزكا غبخاري ياكسنشي yana kiyayewa ga sanan duka jero su ne akai Abu Abu na Bukhari 97 dukkan su ya kiyaye akan wannan husnul khitam din kuma haka nan bara husnul annan bara'atul ittila ita ma haka nan duka in ya buda abin da zai kawo shi zan mu gani yana da alaka da nuna cewa farkon farawa ne kitab in gabaki dayan shi ma ya fara shi da cewa bada'il wahyi kenan munasaba da bada'u kitabi hadisi na nawa ne zan mutu 171 ne zan mutu shi a hadisi da iznin Allah na 171 a cikin wannan littafi mai albarka al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mashi rahama haddathana Muhammad ibn Abdurrahim qala akhbarana Sa'id ibn Sulaiman qala haddathana Abbad an ibn Aun an ibn Sirin an Anas daga Anas dan Malik yace lamma halaka ra'suhu yayin da aske gashin shi kana Abu Talha ya kasance awwal man akhadha min sha'rihi shine farkon wanda ya amshi gashin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da na tsinkaye shi can baya bazan mu bar shi ba tare yake da wancan da ya wuce na 70 da an yi na 170 لأن تكون شعرة عنده أحب إليه من الدنيا وما فيها تارسكي وانا يكي تيوا يعين دي أسكي غاشن شخاركم واندا النبي يبا ما غاشن كان شيني أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري شيني مجم أم سليم وانا الرواية هكا تزوء تكين صحيح البخاري الرواية دي تكار هدو أبو كارالة هدو شهيلي الرواية دي تكين littahin Abu Awana rahimahullahu ta'ala cikin sahihin shi yace wannan hadisin ya fito daga hanyar Sulaiman al-Mazkur mafi kyakkyawan siyaki ya kawo yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah amara al-hallaq ya umarci mai aski fa halaka ra'su ya aske mishi kanshi wa dafa'a ila Abu Talha shiqul ayman sai ba Abu Talha tsagen na dama ana askiya sai ya dauki wannan tsagen na dama ya ba ma Abu Talha al-Ansari summa halaka shiqul akhar sannan sai ya dauki tsage na hagu mikin fa amarahu an yusmahu bayan nas yace ya dauka ya raba ma mutane in saboda tabarruki da shi annabi alayhi salatu wasalam shi kadai yake da hususiyya cewa komai na ganga jikin shi ana tabarruki da shi kuma da nassin shi yake ba su ma suna yi nan saboda yana amfani yace lamana haraz sai yazo da lafazi ta hanya ibnu sirin lamana har ramal jamra yayin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jiwa wannan jiwa tsakuwa ta jamra wa nahara nuskahu yayyanka dabbashi na wala haliqu shiqahu al-ayman sai duki tsagen shi na dama na askin yabba ma mai askin summa da Abu Talha ya kirayo Abu Talha sai ya bashi shi sannan ya bashi na hagu mikin sai ya aske shi a takaice dai wannan yana mana nunin Abu Talha al-Ansari annabi alaihi salatu wasallam ya bashi rabi ya dauka kuma rabi ya raba ma sauran mutane su yi tabarruki da shi al-Imam an-Nawawi yake cewa a cikin shi akwai mustahabbacin harawa da dama daga kanshi in ka ba ma min al-mahluq in ka ba ma mai aski gashin kai maka aski kace mishi fara da dama kamar yadda annabi nan ya fara kuma komai shi yana son fara da dama wannan ita ce maganar jumhurin malamai sabanin magana Abu Hanifa kuma a cikin shi akwai nuni gan cewa gashi dan adam mai tsarki ne wannan magana ce ta jumhurin malamai kamar yadda can baya mun yi bayani akai sai kuma cikin shi akwai tabarruki da gashin annabi alayhi salatu wasalam da kuma ya halitta a tanade shi mutun ya ajiye shi kenan wannan annabi alayhi salatu wasalam kamar yadda muka faɗa shi kadai yake da wannan khususiya wani ba zai dauki gashin shi bai ce ayi tabarruki da shi shi yake da wannan khususiya dan saboda shi albarka shi tabbas ne yana da ita wani kuma wanda yake ba annabi ba alaihi salatu wasalam zato ne ko da hayi a kyautata mishi zatan cewa wani mutumin kirki ne ko wani salihin bawa ne amma ba a yanke ba tabbas a ce yana da albarka har a dauka ana tabarruki da gashin shi ko da wasu abubuwa wanda suke jikin shi sai babu na gaba الإمام البخاري يكي تيوا بابن إذا شرب الكلب بابن نكي بياني إدن كريشا في إناء أهدكم أتكي مكاين ديونك فليغ سلوه سبعا يوانكي شسو بكوي يكي تيوا دسان دينش سعدد دي حدسنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ناني بو yace idan kare sha kare ya yi lallagi ya sha a cikin makayin ɗayan ku falaga sulhu sab'an ya wanke shi so bakwai wannan kenan hadisi na 100 duka zan musu tashi daya hadisi na 177 yake cewa haddathana ishaq akhbarana abu samad haddathana abdurrahman ibn abdullah ibn dinar sami'tu abi an abi sali an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa anna rajula ra'a kalban wani mutum ya ga kare ya akulu fara yana cin ƙasa min al'adashi dan saboda ishi ruwa fa akhadha ar-rajulu khuffahu sai wannan mutum ya dauki huffin shi fa ja'ala ya garifu lahu bihi yana kwamfato mishi ruwa da shi yana kwalho mishi hatta arwahu hasad da ya kosar da shi fa shakara Allahu lahu sai Allah ya gode mishi ma'ana ya karba mishi fa adkhalahu al-janna kuma Allah ya shigar da shi al-janna dalilin wannan kare wata ruwaya ta zo cewa karuwa ce ma ta yi wannan abu dukan su sun tabbata hadisi na 174 وقال احمد بن شبيب احمد بن شبيب yake cewa haddathana abi an yunus an ibn shihab nan gurin minene yasa al-imam al-bukhari bai ce ba haddathana احمد بن شبيب me dalili bai ce ba haddathana bai ce ba akhbarana kawai yace qala احمد ibn shabib tana suka yi a malamin shi ne Ahmad ibn Shabib a ba shi ya ba ta aliki bane wanda sanadin ya zo shi daga Bukhari ne amso daga gare shi gashi ne ya koro sanadin an har zuwa mutum babu mutum ɗaya da aka sarrafa yana nuni kan cewa mafi yawanci Bukhari yana amfani da lafazin qala idan ba a dafi bane idan nuni akan cewa ya amshi wannan hadisin a halin muzakara ba halin daukan ilimi ba halin ka zo kai da abokinka kuna muzakara ya hadu wani hadisin da anan kai bakka da shi anan ka amshe shi sai ka ce wa qala fulan suna amfani da ita a wajen hadisin da aka amsa a wajen muzakara ba wajen daukan ilimi ba ya duka yawancin malamai suna amfani da wannan yake cewa haddathana abi an yunus an ibn shihab qala haddathani hamzat ibn abdullah an abihi qala kanat al-kilab karnuka sun kasance tabulu suna bawali wa tukbiru kuma suna shiga wa tudbiru suna huta fil masjid cikin masallaci fi zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarsuna min zalika shay busin yayyahi a gurin komai ko yayyahi busu ma gurin karnuka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin suke shiga suna hutsari suna bawali kuma ba tare da an zuba ma gurin wannan ba anan gurin babban abin da zai kawo mutum a tunani masallaci ɗakin Allah a ce karnuka suna shiga suna bawali suna abin nan wace amsa mutum zai bada akan wannan zan mu gani حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابن ابي سفر عن الشعبي عن عدي بن هاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نا تنبئ انه مسيره da amincin Allah kala sai yace iza arsalat kalbukal muallam idan ka tura karanka wanda yake sananne ya san wannan ya san abun ga farauta fa qatala sai kashe abun fa kul sai kaci wa iza akala idan ya ci fala ta akul kakkaci fa inna ma amsakahu ala nafsihi ya rike wannan a karan kanshi ne ba kai ya rike ma ba qultu sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam arsilu kalbi ina tura kare na fa akhuzu ma'ahu kalban akhar fa ajidu kai sai in samu wani karan daban sun yi tarayya sun kashe abinda na tura a kashe qala sai yace fala ta akul kada kaci فإنما سميت على قلبك كي كاي بسم الله ني أكن كرنكا ولم تسمي على قلب آخر بكي بسم الله أكن كرن ونبا وانشان كرن بكي بسم الله وكيان إنسيني تاريا بزكة تبا عدي بن هاتم ينا دقا تكيون زلوانا حديثن ديكا سنشي حديثن ششيني حديثن ششيني ما في حديثن دس كرن تدمو لدبا دشار دا حكنچا حكنچينا وحراوتا wannan hadisin yana daga ciki kuma hadisi yana daga cikin hadisan da Bukhari yake yawan kawowa wannan hadisan duka da ya kawo idan mun lura ɗaya ne yake da alaka da zancen cewa iza sharibal kalwfi shine na farko lallagi kare yi lallagi a cikin wannan na biyu wannan kawai zancen cewa an ba ma kare ruwa ne na uku kuma cewa suna bawali a cikin wunga masallaci na hudu kuma suna bayani akan cewa an ka tura karan kaza kaza duka me yake nuna ta'amuli da kare da nuna cewa ganga jikin shi ba najasa bace na farko duk da cewa lallage yake magana kamar yadda zan mu gani dai cikin bayanan malamai Isma'ili ya gaba ce yake cewa naga Abu Abdullah ya tahi akan cewa tadahirul kalb hayyan wa ibahatu su'urihi cewa kare mai tsarki ne kuma ma'ana na nihin Bukhari Isma'ili wanda ya shahara da Abu Bakar al-Isma'ili babban hafiz ne na zamani ya shahara da rudud ga al-Imam al-Bukhari na ilimi ba na bana cin mutunci ba yake cewa nan Bukhari ya tahi akan cewa kare ganga jikin shi ba najasa bane ko yana raye ko yana matacci yana mace ko ibatu surihi kuma cewa sauran nashi halaka ne abin da yayi lallagi ya sha ya bari halaka ne dan saboda wannan hadisan yace ina rantsuwa da Allah hadisan sahihaini sai dai kawai hujja da sunan ne magana take yace watabi'ahu ala ma na haful bukhari ibn battal yace abinda bukhari ya tahikin wannan ibn battal ma ya bi shi a cikin sharhin shi wanda ya ambaci hadisai guda hudu cikin sha'anin kare yace wa garbuhu abinda yake nihi anan ya tabbatar mana da cewa kare ganga jikin shi mai tsarki ce kuma sauran da ya sha bari ma mai tsarki ne yace amma wajhun nazar anna ghusl al-ina' min shurbihi juz'u an yakuna al-najasa wa yakuna an yakuna ta'abbudan gurin dalilin shine cewa inda aka ce in yayi lallagi a wanki yana yiwa ya kasance dan ibada ne aka ce a wanke haso bakwai din wasu kuma suka ce a ba dan ibada bane dan najasa ne kenan in dan najasa in dan ibada ne suka ce taya za a ce dan najasa ne ba za a kayyade shi da bakwai ba duk abinda ake wankewa dan najasa ba a kayyade muka ce har ka wanke so kaza kawai kai ta wanke har najasar ta huta wannan magana ce wanda sun yi ta sabani akan ta yace wai tarajjahul awwal abinda yake rinjayar da magana ta farko cewa wanke wannan da annabi ya umarni a wanke abin da kare lallagi dan kasancewar sauran shi najasa ne ruwayan muslim da tace buhuru ina'i ahadikum iza walaga fihi alkal tsarkin makayin ɗayan ku idan kare ya lallagi a ciki shine ya wanke shi so bakwai wannan kuma yana kan sharadin al-Imam al-Bukhari wata ruwa yake cewa iza walaga alkalbi fi ina'i ahadikum falyarku summa yaksuru sab'a marrat duka wannan yake nuna cewa ana wankewa ne dan najasa abin ba dan ibada ba yace wa amma garful ma'i amma kun fata ma kare ruwa fa laysa fihi anna kalbu sharabahu min al-khuf abinda bukhari yake nihi wannan mutun da ya dauko hufin shi ya karkato ma wannan kare ruwa ya sha la shakka karan zai bar wani saura shi kuma wannan mutun da shi yake amfani yana sha kenan ku bara mishi beka mishi dai tana yiwa ya bar wani saura shi in yaje sha ya sa sauran karan nan shine bukhari yake nihin cewa to yake nuna cewa sauran kare halaka ne ba najasa bane au kadi ya to shine sai suka mishi sharadi sun suka ce tana yiwa wannan karan ba cikin hufin ya sha ba da ya dauko zuba mishi yayi a wani makayin da ban ya sha tana yiwa haka nan au kadi ya ma'ubi an yi kunu garafa hubi sun masabahu fi makani gairihi ko tana yiwa ya kwalho ne yayi wani dan guri ya zuba mishi ya sha yace akan takadirin ya kasance ya sha daga cikin mukaddara ma yace duka zancen Isma'ili ne Allah mishi rahama yace mukaddara ma cewa ya sha da aka kunfato a cikin hufin ya sha yace bazan musallama ma Bukhari ba cewa ya zama hujja dan yace wannan yana kasancewa sai mu ce wannan cikin shari'a wasun mu ne ake ba mu labari ba shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira rawaito suka ce shar'u qatlul kilab kuma yace kare sanannen abu ne akwai sabanin shari'an mu da wasu shari'o'i shari'an mu shine kashe karnuka sai wanda aka yi umarnin cewa a rike shi dan saboda bukata yace kenan wannan bai zan mu dauke shi ba kuma cewa shiga masallaci da huta da suke har suna bawali cikin masallacin cewa wannan bawalin su mai tsarki ne abu dan saboda shine garadin Bukhari kawo hadisin cikin wannan babu ya nuna cewa bawalin su ba najasa bane tunda ga su suna hutsari su wannan cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Na'am yace haka ne sayati annaha kanat tabulu fi zai zucewa karnukan ciki suke hutsarin Ibn Wahab dalibin Malik ya tafi akan cewa bawalin kare mai tsarki ne kamar hadisin ya kawo shi ne nan gurin dan saboda yana taraddudi akan shab abun shi yasa bai yi itlaqin abun ba wajen kulla baban Bukhari bai magana cewa babun fi taharatu su'urul kalb bai kulla babi ba ya kawo hadisi dai kawai a ciki wanda yake nuna haka nan dan saboda abun akwai taraddudi a cikin shi yace tana yiwa a ce suna hutsarin ne a ciki ba a san gurin da suke ba da an san gurin da suka ma hutsarin ta kamar mai da an zuba mushi ruwa annabi yayi umarni da a zuba ma bawalin ba kauye na ruwa dan saboda an ga gurin ne to amma karnukan wannan shakku ne za a yi cewa mai yiwa wannan gurin ne suka yi mai yiwa wancan gurin ne kenan ba gurin da za a wanke kuma ba za a zo ba a ce masallaci duka a cika shi da ruwa a wanke shi amma hadisin adi wannan fa huwa masuqul li anna qatlu zakatul lal li najasatihi wala tahara an kawo shi hadisin adi ibn hatim ma'ana wanda yake bayanin wannan harauta yace shi wannan an koro shi ne dan saboda kashi kisan shi ba dan najisa bai nuni akan najisa shi ko kuma tsarkin shi baka ga ba yake cewa fa kulkaci wala mai kul igsil dan maka wanke jinin kenan kare da yaje kamo da hakorin shi ba a ce maka banka kama naman da a ce najasa ne sauran shi he an ce ka wanke wannan sauran nashi kenan ya nuna cewa tunda wannan naman nashi a cikin harauta ba a ce maka ba ka wanke so bakwai tunda bakin shi da ya taba kamar yadda ya taba a cikin makayinka da yayi lallagi kenan ya nuna cewa ba dan najasa bane ba wancan wankin bakwai dan ibada ne inda dan najasa ne to ina ga naman kuma da yaje kamo hajjinin shi ma ya taba hakoran shi sun taba abun nama ya hima rike abun gami da sama da ruwa ko wata fara yace wai yuzu an yakunu tarakahu iktifa'an bi ghasl al-ina'i min wudujihi yace yana yiwa ya kasance cewa Isma'il yace yana yiwa kuma nan gurin mu ce abin da yasa annabi yake ambatar cewa in ya kamo maka nama ka yanki ka wanki ya wadatu da yi maka bayani akan cewa wanke maka yi kenan kuma wanke nama ba sai an tsaya an maimaita ba Isma'il sai ya faɗi magana ta uku yace tana yiwa ya kasance katala sayr limaju ila zakatul lahu intafa'at an-najasa an al-muzakki da aka bashi umarni cewa ya kashe harauta ya zama kamar wuka ne kuma shari'a ta ba da dama a yanka da shi ana yana kawowa kamar ka yanka da wuka ne babu zancen cewa tana yiwa da najasa tana yiwa da kaza Allah mu daukin sarki shi ya baka izini yace idza zahara laka zalika fa natakallam yace idan duka wannan shin huda ce idan wannan ya bayyana gare ka da wannan itiradin da wannan manhajar da Bukhari ya kawo sai mu shiga bayani akan hadisan da kawo a cikin baban ɗaya bayan ɗaya duka wannan shin huda ce dan ka gane Bukhari menene yasa kawo hadisan wannan a cikin baban kuma bayan wannan hal malamai sun sallama mishi akan abubuwan da ya kawo din da manhajar da ta sa ya kawo hadisan yace magana ta farko da aka yi bayani akan cewa wankewar wannan talallagin kare dan najasa ne ko kuma dan ibada ne Al-Imam Malik Allah mashi rahama ya dauke shi akan cewa dan ibada ne wanke wannan so bakwai dan saboda shi yayi itikadin cewa ruwan mai tsarki ne makayin mai tsarki ne a wajen Imam Malik wa rubuma rajahu ashabu sai diyawa sa daliban shi ma suka rinjayar da wannan ra'ayi wa huwa sabu suka dauki ma wangakin bakwai kin suka ce da a ce bakwai kin wannan da aka ce dan najasa ne ba za a ce bakwai ba za a barka itlaqan a ce ko bi ko uku daidai gurgurdan abin da ya wanku daidai gurgurdan wankuwa abin ba za a ce bakwai ba yace fa innahu la yakunu aglazu min nazalatil azra duk najasa shi dai bai isa bai kai najasa kashin mutum kuma ba a ce a wanke so bakwai ba lallagin kare ma'ana dai sa bakin shi kenan kawai sai muka lura cewa dan ibada ne ba dan najasa bane walhamdu ala al-awwal huwa at-najisu aqwa amma sai malam yace mu dauka cewa najasa ne ita ce magana da tahi karhi wadda tahi rinjayi dan saboda yace menene yasa li'annahu mata daral hukmu bayna kaunuhu ta'abudan wa bayna kaunuhu ma'qulul ma'ana fasani aula duk lokacin da aka ce hukunci yayi ke wayo tsakanin a ce shin wannan abun dan ibada ne ko kuma dan saboda hukunci ne aka kawo abun nan mu dauke shi akan cewa saboda hukunci ne shine mafi daidai gami da ce kawai dan ibada ne dan saboda shari'a Allah ta zo dan saboda bayanin hukunci ba dan kawai sallamawa ba ta'abbudan kawai a ce dan saboda ta'abbud ne aka yi kaza yace li naduratu ta'adu fil ahil al-ahkam al-ma'qulat al-ma'ana yace dan saboda daidai ku ne kadan ne nadir ne ka samu a ta'abbud sai wanda ya san usulul fiqh yake gane me ake nufi madana a ce hazal amru ta'abbudiyan sai in ya kasa cikin ahkam ba a samu shi jiyawa wannan kuma ana bayani ne akan hakan hukunci hukunci summa hadha al-amr shin kuma wannan umarnin da aka yi sun umarni ne na wajibi ko kuma umarni ne na mustahabbanci akan wannan yace zahirin shi dai wajibi yake nuni amma al-imam malik ya duke shi akan cewa mustahabbi ne wankewa wannan na kare so bakwai wa qarista dan nabi gasulul ina ala najastu aynul kalb yace yayi dalili akan cewa a wanke makayi nuni ne akan cewa najasar kare wali annahu idza sabata najasatu famu fa baqiyatu badanihi aula idan ya tabbata cewa sauran da ya bari kare sauran da ya bari najasa ne to kuma yaya gami da gangar jikin shi yasa malaman malikiya suka tafi akan cewa at-tatribu laysa biwajib mai mukhtasar ma ya kawo bayani at-tatribu fi ghusl ina'il kalb laysa biwajib sa kasa cikin wanke makayin kare ba wajibi bane al-imam al-qarafi ya kawo a cikin az-zakhira Allah mashi rahama ya tafi akan cewa wannan wankewa so bakwai har a sa kasa kasan nan ba wajibi bace ba wajibi bace a malaman malikiya Abubakar al-Hafiz Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki yayi radi akan cewa wannan gurin malaman mazhaban mu sun yi kuskure Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo abu mu ce mu kawo ta alili mu ce ai ba wajibi bane ai kaza ne ba dole bane da hakanan sai mu rushe abubuwa masu yawa wanda sun tabbata a cikin shari'a na gaba a cikin shi akwai cikin hadisin da yazo akwai kyautata ma dabbobi ma'ana hadisin da yayi bayani game da hufi cewa hufi an ba kare a cikin ruwa har an samu gafara wannan kuma gashi karan da bai da alhurama ma bai da mutunci dabba da batta da mutunci ma shine kare gashi Allah madaukin sarki ma ya nuna rishin daraja shi amma kuma gashi dalilin shayar da shi an samu gafara an samu shiga aljanna wanda ba a mai umarni da kashe shi ba wannan yake nuni cika da kamala ta shari'ar musulunci ta yadda hatta dabbobi ba a bar wannan kinsu ba an kare haƙinsu ajma al-muslimun ala ibahatil istiyad musulmi gabaki ɗaya sun yi ijma'i akan ma'ana kalkashin hadisin Adi ibn Hatim da aka yi bayanin harauta sun yi ijma'i akan hadisin akan halaccin yin harauta idan ya kasance dan saboda kasuwanci ne kuma dan saboda bukata ne da amfanuwa da abun kamar ci ne mutun zai ko makamantan shi yaje ya farauto dabbobi dan saboda ya ci amma sun yi sabani game da ya kasance mutun ya farauto abun dan saboda wargi kawai ba dan ya ci ba kawai dan saboda wargi mutun yaje ya kamo kura ya zo gari da ita ya rika wasa malamai sun yi sabani akan halaccin wannan ko kuma yaje ya kamo zaki ya sa shi gidan kallo ko ya kamo da musa ya sa ta gidan kallo malamai sun tai akan cewa bai halitta ba me yasa dan saboda ita ma rayuwa take kamar yadda kake yi tana cikin hurriya ta baka kamo ta ba bukata ba ta saka Allah ya halice su dan saboda bukatanmu ka kamo su ba dan bukata ba ka darme su ka hana su ka sa su kaso ka raba su daga hurriyar su wannan a musulunci malamai suka ce ya taushe haƙin dabbobin amma turawa da yake su da dabbobin duka ɗaya ne ganin su wannan wahiwa ce ci gaba ne kuma daga hura su rika da'awa cewa suna kare haƙin dan adam musulmi ko addini ko musulunci haƙin dabbobi ya kare amma kuma su suna taushe haƙin dan adam ma kuma suna zancin haƙin dabbobi Malik ya ce makaruhi ne dukkan wata harautar da ta zamana ba dan bukata ba dan saboda wargi ne wannan makaruhi ne Lais ibn Sa'ad da Ibn Abdul Hakam sun halitta yace koda wasu sun ya aikata akan ba tare da wannan ba haramun ne kashe ta kawai haka nan ba yanka ba dan saboda fasadi ne a ban kasa kuma da yanka halittun Allah ba tare ba da bukata wanda wannan yake nuna mana kamala ta cika shari'ar musulunci da addini sai babu na 34 babu mallam yara wudu a baban da ke bayanin wanda bai ga bayin arwalla illa min al makharajaini sai daga abubuwa guda biyu da suka daga mahuta guda biyu ma'ana wanda suke ganin cewa mutum ba zai yi arwalla ba zai sabatta warwarewa bai sake arwalla sai abin da ya fito daga dubura ko kuma daga gaba min al-qubul wa dubur daga gaba ko kuma daga baya kenan bawali ko bayan gari ko mazi ko waje da sauransu gabaki daya wannan shine abin da al-imam al-bukhari yake faɗa wa qaulullahi ta'ala da ma kuma hadar Allah auja ahadun minkum min al-gha'id ko kuma dayanku ya zo daga bayan gari wannan tana daga cikin karkashin tarjuma baban duka ma'ana zan mu ga baban abu sakan wannan abubuwan zai koro asar da dama a cikin wannan mas'ala kafin ya shiga hadisai Allah ji kan Bukhari ga fara yake cewa kala aba aba ibn abi rabah yake cewa kenan nan kun gani ta'aliki ne dan saboda aba ba malamin Bukhari bane da kai mutane tsakanin Bukhari da aba kenan in yace kala aba akwai mutanen da ya saraya kuma yana da sanadin zubda sine yi dan saboda wata bukata da kawo asar ne kawo kuma sauran malamai suna ta bayani inda ake samu wannan kin aka kawo shi musannafat musannaf na Abdurrazzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba yawanci su suke kawo wasala ta'liqat irin wannan yace fi man yakhruju min dubur hiddu da gami da mutunan da tsutsayar ta fito daga duburar shi amin zakarhi ko kuma daga azkarin shi na haul kamala kamar kwalkwata yu'idul wudu'a ya saki arwalla kene yake ganin arwalla ta warware wannan fahimta ta Adab ibn Abi Rabah al-mu'tad shi yasa malamin maliki yake cewa khuruju ghayr al-mu'tad abin da ya fito wanda ba aka saba ba kamar tsutsa ko kwalkwata ta fito daga addubura ko kuma bayan gari to ko ta azkari duka wannan abu ne wanda ba hanya shi bace amma da wannan Allah yace mutunan zai saki arwalla wa qala jabir bin abdullah jabir dan abdullah yake cewa idza dhahika fi salati idan mutun yayi dariya cikin sallah a ada salati ya saki sallah walam idul wudu bazai saki arwalla ba bazai saki arwalla ba wannan shine magana malami ahadari da yake cewa mutum bazai batta baci da kyakyata dariya cikin sallah arwalla batta baci wala tabdul bi kakata fi sallah inan duka abinda suka faɗa suna da asar da dalile a cikin magana wa qala al-hasan hasan al-basri Allah mashi rahama yake cewa in akhaza min sha'rihi wa azfarihi idan mutum ya rika daga cikin gashin kanshi ko kuma harcen shi aw khala huffaihi ko kuma ya cire huffin shi guda biyu fala wudu'a alaihi babu saki arwalla a gare shi mai iziya ya kawo wannan matsala cewa mutum yayi arwalla kuma ya zo cire harce ko kuma ya cire wannan yayi aski harshen zai saki wannan arwalla to ga asar kin da cewa ba zai saki arwalla ba shi ma ga hujja shi ga dalilin shi magana ta Hasan al-Basri wannan da aka faɗa wannan ya kawo shi mu'allaq ne Sa'id ibn Mansur da Ibn al-Munzir sun kawo wannan sanadi ki wannan magana ta Hasan da sanadi kyakkyawa sahihiyan magana ce zuwa gare shi shi Hasan kenan sai wa qala Abu Huraira yake cewa la wudu'a illa min hadasin babu arwalla sai daga hadasi duka asar kin ne na magabata yake kawowa da mai cewa ayi da mai cewa ka ayi akan abin da ya saba na al'ada shine yake gangamawa sannan kuma sai ya shiga cikin hadisai yake dauki kowanne ka azashi bisa kan ma'aunin hadisan da zai kawo wannan magana ta Abu Hurairah cewa babu wanda ba a saki arwalla sai ta hadisi Isma'il al-Qadi cikin littafin shi al-Ahkam ya kawo ta da sanadi kyakkyawa daga hanyar Mujahid mauqufiyan magana ma'ana Abu Hurairah shi ya faɗa wa yuzkaru ana ambatawa an Jabir wannan me yake nuna mana wa yuzkar ya ambace shi mu'allaq ne bi sigat at-tamrid yake nuna cewa Bukhari bai yanke ba da cewa abin ya inganta dan ka same shi ta wata hanya ko ka samu hanya tana da rauni yayi nuni ga abin a haka wa yuzkaru ana ambatawa an Jabir daga Jabir annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana fi gazwatin yana cikin yaki na zatir riqa yaki na zata rika farumi rajulun sai aka gehi wani mutum aka halbi wani mutum bi sahamin da kibiya fa nazafa huddam jini yayi ta kwararawa faraka a jini yayi ta zubawa yayi ta zubawa ba yankewa shi ake cewa annazuf da larabci da zayun da fawa fa nazafa huddam jini yayi ta kwararawa faraka yayi ruku'u wa sajada yayi sujada wa madha fi salati ya ci gaba da sallar shi kene nuni huta wajinin bai kariya arwalla batun da ya ci gaba da sallar shi Ibn Ishaq ya kawo hadisin wannan da sanadin shi cikin littafin shi Al-Magazi ta hanyar Sadaqa Ibn Yasar daga Aqil daga Jabir hadisi ne mai tsawo wanda Daraqutni ya kawo shi Ibn Khuzaimah inganta shi da Ibn Hibban da Hakim dukkansu ta hanyar Ibn Ishaq malamin shi siqqa ne duk da shi Ibn Ishaq malamin sirra malamin hadisi suna magana akan hifz kin shi akan ingancin shi shi yasa an yi yana daga cikin mimmatu kulli mafi a wajen sira an ka shiga shine jagora ba mai kama mishi kafa amma kuma an zo wajen hadisi mai rauni ne shi yasa kun ga da sigatu tamrid ya kawo shi Bukhari wa qala al-Hasan Hasan yake cewa Hasan da yake nan wanda ya wuce Hasan al-Basri ma zal al-muslimuna yusalluna fi jarahatin muslimi basu gushe ba suna ta sallah cikin rauninnukan su wa qala Dawus ibn Kaysan da Muhammad ibn Ali da Atha da ahlul ihjaz suke cewa laysa fi dami wudu jini idan ya huto ba a saki arwalla kenan wannan ƙari ne daga wancan ra'ayin da ya gabata yace wa asrabun umar ibnu umar ya tatsi basaratan umarurin shi fa kharaja min haddam ruwa ya huto daga ci al wannan basara da cha shine addumal addumal wa an asar dumal izalam yunka mai iziyani ko risala ne wannan maruru in ya huto da ruwa da mugunya duka in ya huda fa kharaja min haddam jini ya huto wala mai tawadda bai saki arwalla ba kene nuna wannan kin bai saki arwalla wa bazaka ibn abi aufa daman famada fi salatihi ibn abi aufa ya toho jini daga bakin shi kuma ya ci gaba da sallar shi kene yake nuna cewa habu bai kare sallah ko kuma jini da zai huto daga baki bai kare arwalla nake so afwan wa qala ibn umar dan iya da yana kariya yana hutawa cire sallar zasu idan wannan arwalla ta kare ibn umar da hasan suke cewa fi mana hatajim wanda yayi wannan yayi kaho laysa alaihi illa ghuslu mahajim ghuslu majah babu abin da ke kan shi sai kawai wanke gurin da aka yi kafan kenan wannan gabaki dai asar ne da ya kawo wanda suke bayani akan wannan abubuwan gabaki dai da al-Imam al-Bukhari ya kulla babu gare shi cikin wannan sune asar cikin asar din da ya kawo yace wani mutum a cikin wannan kissa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana a wani kwari a cikin wani kwari kenan wancan asar din da a ina ne aka ce rajulin a cikin asar din da muka kawo farumiya farumiya rajul ko bi sahamin to wannan mutumin da aka geho aka halba da kibiya asalin kissa Annabi ya zamana a wani kwazanzabe bi sha'ab a wani kwari sai yace yau wannan daren wa zai tsare mu sai wani mutum daga cikin mutanen muhajirai da wani mutum daga cikin mutanen Madina suka tashi suka kwana a kohar wannan kwarin suka tsare suka kwansuna tsarewa sai wannan muhajirin mutanen na Madina yayi barci muhajiri yayi barci mutanen Madina tashi yana ta sallah sai wani makiyi kahuri kenan yazo ya ga wannan mutanen na Madina yana sallah a tsaye sai harbo shi da kibiya ya same shi wannan bawan Allah ya cire kibiya ne ya ci gaba da sallar shi ya geho mushi ta biyu ita ma ya cire ta ya ci gaba da sallar shi ya geho ta uku ita ma ya cire ta ya ci gaba da sallar shi sannan sai dan uwan nashi ya tashi yayin da ya ga jini yana ta zuba jikin shi ya ce me yasa kake tada ni mu daga aikin da aka samu ana ta geho maka ya ce ina cikin karanta wata sura na gabe kamata in yanke ta ba kibiya wajen uku wadda har ta zama ajalin shi ganin shi bai kamata ya cire aya Allah ba ana yana karanta kibiya uku wadda sai da ya fadi jini ya tada dan uwan shi da ya tashi amma shi ya ce kai tashi wani sun gehe mu da kibiya a dan saboda ladabi ga Qur'ani Baihaqi ya huddo hadisin a cikin dalailun nubuwa hadisi ne sahihi hadisi ne tabbatacce Bukhari yana kashin mu'allaq dan saboda kawai gurin mahallu shahidi yake so ya kawo sai hadisan da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin wannan babi al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Adam ibn Abi Iyas qala haddathana ibn Abi Zi'ib an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-audu fi salatin bawa ba zai gushe ba cikin sallah ma kana fil masjid matqar yana cikin masallaci yantaziru salla yana sauraron sallah malami hadis matqar bai yi hadasi ba kenan nan in yi hadasi arwalla ta kare hadasi yana kare arwalla shine mahallu shahid na Bukhari fa qala rajulun a'jami sai wani mutum bagwari yace mal hadasu ya Abu Hurairah mi ake nihi da hadasi Abu Hurairah qala sai yace as-saut shine sautin iska yani ad-dardha yana nihi shin yayi iska wannan Abu Hurairah ya fassara mishi hadisi na 177 Bukhari yake cewa Allah mashi rahama haddathana Abu al-Walid qala haddathana Ibn Uyayna an az-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yansarifu kada mutun ya tahi in yaji sauti in yaji shedan ya mashi alamun cewa kamar yayi iska hatta yasma sautan har sai yaji wani sauti aw yaji dirihan ko kuma yaji iska kenan da zai huta daga ciki duka muna zuwa gare su hadisin hadisi na gaba yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Jarir an al-A'mash an Munzir ibn Abi Thauri ya ala Thauri an Muhammad ibn al-Hanafiya qala Ali kuntu rajulan mazaan na kasance mutum mai yawan mazi fastahaytu sai naji kumya ana as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai naji kumya in tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad sai umarci Miqdad dan Aswad fa sa'alahu ya tambaye shi fa qala sai ce fihi al-wudu akwai arwalla daga gare shi kenan wannan hadisin ya gabata wa rawahu Shu'bah an al-A'mash Shu'bah ma ya rawaito wannan hadisin daga A'mash wa qala Bukhari yake cewa haddathana Sa'ad bin Habs haddathana Shayban an Yahya an Abi Salama an Ata bin Abi Yas an Ata bin Yasar akhbarahu anna Zaid bin Khalid akhbarahu annahu sa'ala Usman bin Affan qultu ara'aita idza jama'a fa lam yamun bani labari idan mutun yayi jima'i kuma bai huto da mani ba qala sai Usman yace tawaddu kama ya tawaddu li salah yayi arwallah kama yadda yake arwallah ga sallah zan mu zo ga hadisin nan wa yaksilu zakarahu ya wanke gaban shi qala usman sai usman yace sami'tuhu min rasulullah naji shi daga annabi mai tsira da amincin Allah fa sa'altu an zalika aliyan na umarni aliyu na tambaye ali game da haka da zubairu da talha da ubay ibn ka'ab fa amaruhu bizalika suka umarce shi da haka hadisi na 180 bukhari yake cewa haddathana ishaq wannan hukuncin haka yake na baya zan mu koma gare shi na 180 yake cewa haddathana ishaq qala akhbarana an-nadhar akhbarana shu'ba an al-hakam an zakwan ibn abi salih an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin min al-ansar faja'a wa ra'su yaktub annabi ya aika zuwa ga wani mutum daga cikin mutanen madina ma'ana aje a kirayo mun wani faja'a sai wannan mutum ya zo wa ra'su yaktub kanshi yana zubo wannan kanshi yana dugo ruwa faqala an-nabi sai annabi yace mishi la'allana ajalna ka me yiwa mun maka gaugawa faqala na'am sai yace eh haka ne ma'ana abin da yake nihi kinaya ce ne me yiwa kana saduwa da iyalinka ne baka yi inzali ba muka taro ka kuga amsawar annabi alayhi salatu wassalam amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jima'i aka kira shi ya huto faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ujilta idan aka maka gaugawa au kuhitta ko kuma kai hori ma'ana kana ka sadu da iyali baka kawo inzali ba shine hori yace fa alaikal wudu to kai arwalla kaga ƙara ƙarfafa wannan magana annabi nan kyarara ta yi umarni da abun tabahu wahab yayi biyayya ga yayi mutaba'a gare shi yace haddathana shu'ba qala abu abdullah al-imam al-bukhari kene ke cewa lam yaqul gundur wa yahya an shu'ba al-imam gundur da yahya da shu'ba busu ce ba daga shu'ba su busu ce ba al-wudu busu ce ba fa alayka al-wudu ka saki arwalla wannan nasaba ma kowanne rawi hadisin lafazin da ya huddo ne duka wannan zan mu ga bayanin su dai bayan da abin da yake ƙara mana nunin biyayya ga sahabban annabi alayhi salatu wassalam akwai wanda ma yayi sabuwar amarya ya shiga da ita aka ce jihadi ya huto yatta hibe ma kusance ta ba a can aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tagsiluhul malaika mala'iku za su wanke shi za su mishi wanka qala ibn al-munzir yake cewa ajma'u malamai sun yi ijma'i annahu yanqudu khurujul ga'id min ad-dubur cewa bayan gari idan ya huto ta dubura wal bawli min al-qul da bawli idan ya huto ta zakari da rihi da iska in ta huto dukkan su suna warware arwalla wal mazi hakanan mazi wadan mul istihada da jini na istihada yanqud dukkan suna warware cikin malamai ga hudu gabaki ɗaya malamin mazhaba guda hudu ibn al-munzir yana da littafin shi al-ijma a cikin yana kawo masail na al-ijma sai yace amma sun yi sabani game da tsutsa ta huto daga dubura Ata ibn Abi Rabah da Hasan da Hammad ibn Abi Sulaiman da Abi Mijlas da Hakam da Sufyan as-Sauri da Auza'i da Ibn al-Mubarak da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq da Abu Sa'ur suna ganin cewa za a saki arwalla idan tsutsa ta huto daga bawli ko daga dubura wa qala Qatada wa Malik Qatada da Malik suka ce ba a saki arwalla an yi wannan ruwaya kuma daga Nakhai Malik yake cewa babu arwalla ga jini idan ya huto daga dubura wannan shine karshen magana shi yace an rawaito daga ashabban al-Imam Malik cewa nadirin abu bai warware arwalla nadiri kalmar zai yi dumu labi shahawa kamar maziyin da ya dawoma kullun ya tabbata ai mun sani cewa sallama zai bai warware arwalla to dan saboda wannan kullun yake zawwa kullun yake tahowa mutum sai a sauke mishi arwalla ko kana cikin sallah kai yana hutowa ci gaba da sallah ya zama sallamazi ne wannan shi yake mazhabin malikiyya to suka ci hakanin tsutsa ya tama nadirci wa in kana fa laysa binadirin yace idan ya kasance ba nadiri bane wannan kuma sai a saki arwalla haka ibn battal ya ciro magana daga malik yake cewa idan abu ya huto daga wannan mahuta guda biyu wanda aka sani na al'ada ne yana warwar arwalla amma idan ya huto akan rishin lahiya wannan bai warwar arwalla kamar mace mai istihada jinin ko ya huto mata wannan mazhabin malikiyya hu muke magana jinin ko ya huto mata bai kariya mata arwalla ba haka nan mai salsal baulu da mai salsal bazai da dutsi da kuma tsutsa wata tsakuwa ta huto ta azzakari ko ta ita kadai ba tare da bawali ba wannan ba su warware arwalla kamar yadda yake cikin sharhin ibn battal Abu Muhammad ibn Hazm Allah mashi rahama yake cewa a cikin littafin shi Al-Muhalla bil Asar yake cewa mazida bawali da bayan gari ta ko ina suka huto ta daga dubura ko ta zakari ko kuma ta hanji ma suka huto ko nan gurin aka tari aka buga maka wuka mazida huto kawo ya warwar ar wallah kawo hutarsu dai ake so ko ta hanci ka hato mazida huto ya warwar ar wallah wa gairu zalika min al-jasar ko ta baki yace dukkan su sun warwar ar wallah yace dan umumin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ar wallah bai kebance mana wani guri banda wani guri ba ta ko ina suka huto sun warwar ar wallah wannan magana ita ce ta al-Imam Abu Hanifa dan Allah yana ce auja ahadun minkum min al-gha'ib yace yana iya kasancewa bayan garin da bawali su huto ba ta hanyar wan ba ta hanyar da suka saba hutawa ba Dawud az-Zahiri Allah mashi rahama yace bas warware na diribe warwar ar wallah sai mazi dan saboda shi akwai hadisi akan shi wannan shine maganganun malamai daga Ibn Mas'ud da Ibn Abbas suka ce wadi za a saki ar wallah a gare shi kamar yadda Bukhari ya kawo dan saboda ya huto ta hanyar da bawali yake hutawa da mazi yace ga idi ma ana waru ana saki mishi ar wallah amsa gami da cewa babu ar wallah sai illa wudu'a illa min sautin auri hadisi ne yace amsar da za a bada akan wannan hadisi cewa mun yi ijma'i akan cewa ba ana nihin ba wannan abubuwan su kadai suke warwar ar wallah akwai wasu abubuwa wannan annabi ya takaita akan su ne idan wannan abubuwan su ne duka abubuwan da suka shahi mazahib na malamai akan cewa yana amma mafi kyakkyawan mazhabi dai wanda muka gani iya fahimtar mu dan saboda mas'ala ta sabani mutun sai yace iya fahimtar shi dan magabata ma sun yi sabani akan ta mazhabin al-Imam Malik kasancewar idan abun ya zamana kullun yana tare da abun wannan akwai mashaka a ciki sai yayi sallar shi dan akwai hadisi a cikin Muwatta Malik wanda wani daga cikin sahabbai ke cewa zan ci gaba da sallata ko na ji shi yana bin jikina Ibn Battal yake cewa hadisin da ya gabata yana nuni akan cewa na Jabir ma'ana cewa habo da jini ba su warware ar wallah wannan magana ce ta malaman Madina Abu Hanifa shi warar da ala Abi Hanifa an yi raddi akan abun al-Imam Abi Hanifa cikin hijama wajen Abu Hanifa da sahabban shi cewa ar wallah ake sakewa idan mutum ya mushi aka mushi hijama amma a wajen Rabi'a malamin al-Imam Malik da Malik din da Lays bin Sa'ad da ahlul Madina suka ce ba a sake ar wallah idan amma mutum hijama wannan ita ce magana Shafi'i da Abu Saur yake cewa cikin hijama babu abinda mutum zai sai kawai illa iyaka ya wanke wannan gurin da abun gakin ya same shi wannan gurin ruwan Bukhari sannan wannan an ya ku ina ga in dauko abin da yake karhin ina ga cikon sharhin hadisan wannan da suka abin nan sai dai darasi na gaban Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi